Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum BOA Hausa. Dan Allah ku bani haske dangane da bambancin mulkin shugaban kasa da Prime Minister. Kuma a wanne ne talaka zai fi samun sassauci? Mai tambaya, Malami Kura, garin Sarkin Noma a jihar Yobe, Nigeria. To idan mai tambayar Malam Malami Kura da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga kashi na farko na ansar da wakilin mu a shiryar Taraba da Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba, malami a Jami'ar Modibbo Adama dake Yola, jihar Adamawa, Nigeria, wanda ya ce
wato maganan Prime Minister da kuma shugaban kasa duka dai shugabanni ne, duka su bi shugabanni ne.
Eh wato dukka menene bambancin su to? Duba da cewa kace dukkanin su shugabanni ne. Menene bambancin su?
Inda tsarin mulki ya tanada. Inda tsarin mulki ya tanada za a kira wannan Prime Minister sai a kira shi Prime Minister. Inda tsarin mulki ya tanada a kira wannan shugaban kasa kuma a kira shi shugaban kasa. Sai dai babban bambanci tsakanin su guda biyu, shi gwamnatin shugaban kasa ana kira da shugaban kasa mai cikakken iko. Sai Prime Minister kuma shugaban kasa ne, amma yana da wani wayansu abubuwa watakila wancan shugaban kasan yake da shi, shi bai da shi.
To dukka kamar menene shugaban kasa yake da shi wanda Prime Minister bai da shi, kuma menene Prime Minister yake da shi wanda shugaban kasa bai da shi? Misali,
alal misali, zaben shugaban kasa ana zabe ne na gama gari wanda kasar gaba daya za ta zabe shi a matsayin shugaban kasa. Sa'annan shi Prime Minister kuma a tsarin mulki na England wanda mu muka taba yi, ba zaben gama gari ake masa ba, ana zaben sa ne a matsayin Prime Minister lokacin da ya ci zabe a mazabarsa na gundumar da ya fita, wato daga cikin ƴan majalisu, anan ake zaben Prime Minister. Misali, in an yi zaben senatoci a Nigeria, in sun je Abuja sai su zabi ɗaya daga cikin su ya zama Prime Minister, wannan shine ake kiran Prime Minister. To amma yanda shi matambayi zai gane, bari in fara fassara masa yadda Nigeria ta gudanar zaben Prime Minister. Wannan tsarin mulki na iri na Prime Minister Najeriya ta taba yi shekaru da dama da suka wuce. Sa'annan daga baya ne muka dawo tsarin mulki da muke amfani da irin shi yanzu, wanda shugaban kasa yake da cikakken iko wanda ake zaben sa a duk mazaba a Najeriya. Na farko, Najeriya ta samu yancin kai a 1960. A wannan tsarin mulki da ita England ta shimfida mana, ta shimfida mana ne irin tsarin mulkin nasu gaba daya. Prime Minister, zaben Prime Minister lokacin akai tsarin mulki wa to da turanci yake kiran parliamentary system of government. Don haka da aka samu yancin kai a 1960, wannan tsarin muka fara an yi zabe na shugabannin majalisu na Najeriya gaba da suka hadu a Lagos. A wancan lokacin Lagos ne headquarter Najeriya, suka hadu a Lagos. Daga cikin ƴan majalisu wanda jam'iyyar su ta firin jayi, dama haka tsarin mulkin ya tanadar, wanda jam'iyyar su ta firin jayi, daga cikin su ne za a zaba Prime Minister, daga cikin su ne za a zaba shugaban kasa. Amma wancan tsarin mulkin shugaban kasa a wannan wuri, shugaban kasa ne kawai na ceremonial president, wato na buki sunan sa, bai da cikakken iko a wancan tsari. Don haka da aka yi zabe a mazabu a jihohi a cikin Najeriya, wato Northern Najeriya da Eastern Najeriya da kuma Western Najeriya, suka hadu a Lagos, babu jam'iyya guda daya wanda take da karfin iko da zata zabi Prime Minister ita kadai, domin sai mutum da karfin iko da zai zabi Prime Minister shi kadai, wannan party za ta zaba. Don haka suna buƙatan alliance, abinda ake cewa su yi auren juna. Da aka yi alliance, an yi alliance tsakanin party guda biyu ne, NPC daga arewa, wato Northern People Congress, tare da NCNC, wato National Council of Nigerian Citizens, daga can Southeast Nigeria under leadership of Dr. Nnamdi Azikiwe. Su suka yarda suka yi aure tsakanin wannan party guda biyu, daga cikin su sai aka zabi Prime Minister wanda mafi ƙarfi kenan, wanda yake da ƙarfin iko na gwamnati. Aka zabi sa Abubakar Tafawa Balewa ya zama na farkon Prime Minister a tarihin Najeriya, wanda kuma ba sake yi zuyi ba zuwa yanzu. Sa'annan aka zaɓi shugaban ƙasa, har a wancan tsarin ma akwai shugaban ƙasa, amma shugaban ƙasan bai da cikakken iko. Shugaban ƙasa ne na jeka nayika, wanda da turanci ake kiransa ceremonial president. A wannan lokacin sai aka zaɓi Dr. Nnamdi Azikiwe, shine ya zama shugaban ƙasan Najeriya, amma na buki ne ake kiransa. In akwai bukukuwa a Najeriya, shine zai jagoranci bukukuwa. Bukukuwa kamar yaya? Wani irin buki? Irin bukin ratsa rantsar da shugaban kasan prime minister kenan shine zai jagoranci rantsar da su haka kuma in an yi baki daga waje irin su ambassadors da dai manyan baki da za a yi daga kasan waje shine zai je ya karbe su daga iyaku da kawo su cikin gari ya kawo su wurin gwamnati shine ayyukan sa na shugaban kasa a wancan lokacin Dr. Nnamdi Azikiwe a tsarin mulkin prime minister kenan wanda ake kira parliamentary system of government
to doctor da aka yi wannan hadakar kuma aka yi wannan shugabanci na prime minister da kuma na shi shugaban kasa na biki wato kamar yadda ka bayyana yaya kuma lamarin ya gudana an ci gaba da yin shi bisa tsari ko da hanzalo an samu tasgaro daga baya
to da aka yi mutane biyu din nan jam'iyyar su ta dauka su suka yi hadaka wato marriage of alliance suka yi hadaka sai ɗaya ya dauki prime minister ɗaya kuma aka ba shi shugaban kasa sauran mutum ɗaya in za ku iya tunawa akwai AG shi kuma karkashin Chief Awolowo
to doctor shi ma Chief Awolowo yana cikin waɗannan waɗanda suke da mulki na prime minister da kuma shi shugaban kasa na bikin kenan ko dai
shi bai hada gwamnati da su ba don haka shi ya zama shine babban dan adawa a gwamnatin Najeriya a tsarin mulkin na First Republic an gargashin jam'iyyar National AG to wannan tsarin mulkin illar sa daya ne za ku zabi prime minister a yau gobe in an gaji da shi za a yi sallaman sa
to duka in an gaji da shi za a yi sallaman sa kuma ko me yasa ko dai haka tsarin yake
domin ba zaben gama gari aka saba zabe ne wanda ƴan majalisu a Lagos suka zabe shi duk ran da suka ce sun ishe shi kuma za su kire su saki zaben wani daga tsakanin su kawai ba za su nemi ko shugaban kasan ma ba za a nemi a ji bakin sa ba in dai jam'iyyar ta samu matsala a cikin ta in jam'iyyar ta samu matsala a ciki aka samu rarrabu kar kauna tsakanin ƴaƴan jam'iyyar wannan inda prime minister yake wa'ansu suka ce ba sa son shi daga ran da suka ce ba sa son shi ko kuma a wannan lokacin da suka ce ba sa son shi za su yi su nemi wani ƴan jam'iyyar ya su hada kai su hada kai za su kore shi za a cire prime minister
to yanzu da yanzu hakan kana ga akwai wata mamora koko wani annashuwa ko wani jin dadi haka
in jam'iyyar zan ta ci gaba da cin zabe a Najeriya ko kuma ko ina ake yi kuma mutumin prime minister nan yana cin zabe a mazabar sa wato gundumar da ya fita daga jihar da ya fita zai iya yin shekara 30 yana prime minister ba wanda zai iya cire shi domin tsarin mulkin ya tanadar prime minister zaben sa za a yi a majalisa duk lokacin da parkin sa yake zabe zai iya zama prime minister don haka babu tsarin dokan da yace zai shekara 4 ya tafi ko shekara 3 ya tafi ko shekara 8 ya tafi a zai iya yin wata daya a cire shi sati biyu a cire shi in farko awa daya ma zai iya yi a ce an gani da shi a cire shi to kaga wannan akwai masifa a ciki so wannan shine tsarin mulkin na prime minister wanda Najeriya ta taba yi shekaru da dama da suka wuce da aka samu aka sojoji suka shigo cikin mulki suka karkashe wayannan mutanen da na kirga muku irin su tafawa balewa Ahmadu Bello Kisa Akintola da sauran manyan sojojin Najeriya a January 1966 Najeriya ta koma gargashin sojoji na shekaru da dama
to doctor yaushe ne kuma Najeriya ta sake dawa kan mulkin demokradiya na zaben shugaban kasa na gama gari wanda yanzu haka Najeriya ke kanta
a shekarar 1979 lokacin da Najeriya ta sake koma gargashin mulkin demokradiya to a wannan lokacin sojoji suka je suka aro gwamnatin irin na America suka kawo a Najeriya wato presidential system of government wannan tsarin mulkin shi kuma ya tanadar da shugaban kasa mai cikakken iko wanda shi kadai yake da iko na governance na Najeriya gaba daya kuma anan shi shugaban kasa zaben sa ake yi na gama gari gaba daya wato gama gari in the sense that in za a yi zaben shugaban kasa duk mazabu a Najeriya da muke da su sai an je an kada kuri'a na shugaban kasa a wurin wanda kowane jam'iyya ya ci to wannan shugaban kasan da ya ci zabe a wannan tsarin mulkin shi tsarin mulki ta zai yi shekara 4 ne ba wanda zai cire shi da sauki
yanzu daga shi shugaban kasa mai cikakken iko yanzu a Najeriya idan aka riga aka yi zabe aka koka da kuri'u jam'iyyar sa ta ci ya dare kan karagan mulki babu wata hanya da za a bi a cire shi kenan
akwai hanyar cire shi amma yana da wahala ba a taba yi a Najeriya ba ba a taba yi a kasashe da dama a duniya ba in an zabe shi yana da karfin ikon shekara 4 bayan shekara 4 kuma yana da karfi ya sake neman wannan tafiyar a tsarin mulki namu na Najeriya yanzu ya sake yi na shekara 8 in yayi shekara 8 ya gama to tsarin mulki ta duk kuma ko duk Najeriya ba wani wanda yake da gata irin sa bare sake komawa wannan kujeran ba to kaga nan bambancin a wancan zai iya shekaru da dama mutane suna da bukatun sa anan kuma ko koshi kadai ake bukata a Najeriya in yayi shekara 8 ya kare ba zai koma ba wannan shi tsarin mulkin da ake kira presidential amma wannan shugaban kasan fa kamar da na ga muku shi mai cikakken iko ne
to dukkan shi shugaban kasa mai cikakken iko da ake tabbato akai yaya bambancin ayyukan su yake da wancan shugaban kasa na biki da kuma prime minister akwai bambancin ayyukan ne akwai abin da aka saba aka canja ko dai a'a abin yana nan kan yadda wadancan suka dora a baya
duk ayyukan da ka sani wanda ake yi a wancan tsari na prime minister da muke da shi da kuma shugaban kasa a wancan wuri to duk tare-tare an kawo an jigga mashi shugaban kasa mai cikakken iko anan shi ne shugaban kasa shi ne mai tare baki shi ne mai karban baki shi ne mai ceremony shi ne duk abin da kake bukata a matsayin sa na shugaban kasa shi yake wa ƴan Najeriya da kuma kasashen da suke irin wannan tafiyar Najeriya ta are wannan tsarin mulkin ne daga America a 1979 suka dauko shi suka kawo anan shi muke yi daga wancan lokacin har zuwa yau tsarin mulki da Najeriya take amfani da shi kenan a wannan tafiyar shi shugaban kasa kamar yadda na ga muku yana da karfin iko na shekara 4 zuwa 8 in Allah ya sani da rabo cire shi a wadannan shugaban kasa yana da wahala akwai tsarin da aka yi na cire shi wato za a iya akai impeachment National Assembly ta impeachment nashi za a kai kotu waye da sauran abubuwa da za a ka shirya to amma kamin a samu a cimma matsaya wurin cire shi yana da wahala
to sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan bambancin tsarin shugaban kasa da prime minister da ma ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola Adama Najeriya da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da producer mu Julie Leathers Gration da kuma engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu wassalam